musicathousesongs.com.
Lilian Baba on top.
Nanada.
Yaki Bioni Bazan Fasaba. Inki Kadini Bazan Chanzaba. Daganin ki baki kalar wahala ba ke zo mu gwada ba laifi ne ba
ke ba laifi ne ba
da fari fari na soki ke kuma kinkini da ma kin bini wai ayyan banki in har kin bani ni ma zan baki ga ki da kyau kuma ba muni
har wani kyauta zan baki
da dadi ku yorawa Dadi kusha zaman ku
kusha zaman
ku canza ta ku haka yan uwa fito a fili ni ma na gan ku dadi ku yorawa imamu dadi kusha zaman ku
kusha zaman
ku canza ta ku haka yan uwa fito a fili ni ma na gan ku yau na zo da salo Utaka da salo, kujuya da salo, ninati ku salo. Ke canza kama, 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 ni karna gama, gama, gama. Manta bati kuno na kwa zoba, ni kuma bumfasa ba kugangaba. Gayo banso kukasa wangaba. Aidu kuwani kauche kauche bansoba Sayu kutanda dadi kuyorawa Imbabu dadi kushaza mamku Kuchanza taku haka yangowa Fito afili ni mana gangu Kenda dadi kuyorawa Imbabu dadi kushaza mamku Kuchanza taku haka yangowa
musicathousesongs.com.